سيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تتمكن الله سبحانه وتعالى تيغا بكينا ذكراتمنا للتافن الأربعين النبوية وندا أيومنا رانا الربا هدو غواتن kuda ga watan hut miladiya ta 2221 wanda yayi daidai da 26 ga watan Zulhijja. Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 442. Insha Allah kuma wannan shine darasin mu na 6. Okay. Na'am, darasin mu na 6 kenan cikin wannan littafi, kuma muna kan hadisi na 8 wanda a wancan satin mun tsaya hadisi na 7 wanda shine an Abi Ruqayyah Tamim bin Aws bin Jari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ad-dinu an-nasiha wa ad-dini nasiha ne sabai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam qulna liman gawa addini yake nasiha. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace qala lillahi, wato addini nasiha ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa li kitabihi, da littafin Allah, wa li rasulihi, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, da washuwa gabanin musulmi kuma da dukkan musulmi gabaki daya. Wanda kuma mun gani yane ne yake zamantawa addini nasiha ga Allah, nasiha ga littafin Allah, nasiha ga manzon Allah, nasiha ga shugabanni, nasiha ga sauran mutane. Da muka ce a cikin wannan hadisin akwai abubuwa guda 5 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitarwa akan su, wanda su ne wannan, sannan kuma da irin falala da girman nasiha kamar yadda aka ambace ta anan, da manzilar ta a cikin addini, wanda nasiha ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Addini muka ce shi ne kadai da Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala, ka kore mashi dukkan wani nakasi da yake wajen shi. Kuma nasiha ne ga littafin shi ne kai imani da Alqur'ani, cewa magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko shi daga sama. Kuma ana idan ka karanta shi za a baka lada, da kuma ka dinga daukaka shi, kana kiyaye shi, kana sarkake shi. Haka nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kai imani da dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi, ya zamanto kana bin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ka rike ta, kana rayar da ita. Wanda mun gani bai takaita ba cewa ka ce kai kana bin sunna, kai ahlus sunna ne, ba a ganin siffa a jikinka tana nuna cewa kai ahlus sunna ne. Kana tadda'i hubban, kamar yadda wani mawaki yake cewa baitin ya bace, yace wato kana iddi'ai, kana kirkiran san abu, wato kuma ba a ganin asalin shi a tare da kai, wato ba a ganin asalin shi, ba a ganin wani abu da yake nuna cewa idan dai kana son wannan abu, wato kai ne kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a ganin ka kana babbaka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Haka kuma nasiha ga shugabanni, wato wanda akan bin su yanda Allah subhanahu wataala ya ce a bi su, da kuma inda suka yi kuskure ya zamanto ka ki bin su, ko kuma inda suka umarce ka kai akan saban Allah ya zamanto kada kai, in dai matukar saban Allah ne. Haka kuma nasiha ga dukkan mutane, ya zamanto kana shiryar da mutane, kana nuna wa mutane hanyar gaskiya, kana mu'amala da mutane mu'amala kyakkyawa. Idan wannan a takaice dai adabin da ya wuce na wancan hadisin Abi Ruqayyah, hadisi na 7. Insha Allah yau kenan za mu tashi akan hadisi na 8 wanda shine hadisin Abdullahi dan Umar, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Malam yace an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أمرت أن أقاتل الناس أو ناسا نعم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم wato wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare su radiyallahu anhuma da shi da kenan Umar dan Khattab wanda Abdullahi dan Umar muka ce ya gabata a cikin wannan a cikin hadisai bin mawai wuce ba da Abdullahi dan Umar balai dake almujaz dai Abdullahi dan Umar yana daga cikin wato sigarar sahaba yara na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda baban shi shine Umar dan Khattab shi dan shi ne dan Umar ne Abdullahi sunan shi wanda yana daga cikin abin da ya shahara da shi shine ruko da sunna da bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abu to shadid ne akan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake rawaita wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar Makka ya bi daga wajen wata kasan ice ya je ya bi shi ma in yazo daga nan yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya irin haka da ake tsayawa a dan huta ai minene shi ma in yazo wajen ya tsaya to ya kasance dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana yi kuma yana daga cikin a bangaren hadisi yana daga cikin wanda suka rawaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda yana da hadisi da ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam 2200 da wani an kai 2200 da wani abu idan ban manta ba haka hadisan da ya rawaito da kuma yana daga cikin irin wannan inshi yana ya kasance zaki ne wato yana zamne wata rana tare da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa zai gayi mini wani ice ne wanda shi wato ganyen shi bai wadawa sahabbai suka kasa manya-manyan sahabbai suna nan hadda baban shi shi kuma a cikin zuciyar shi kawai ya darsu cewa wannan icen da dino ne to wuri ne da manya yaro yana matashi ko kuma yana karami da saboda ladabi da wasu abubuwa bai yi ba magana sai can aka gai sai dai zo yake gai ma baban shi wallahi shi lokacin da aka gai a zuciyar shi abun ya darsu cewa icen da dino ne to amma dai dan dai wuri da manya baban shi yake cewa dan me yasa baka gai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma adda akan wannan to yana daga cikin hatta da yana cikin kuma abadila guda hudu wanda su ne Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Mas'ud bai ciki yana cikin Mas'ud da ke yaji su Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Amr bin As da sun kwanta su hudu ne abadila idan wannan dai a takaice ne dan dai kan matsawaita akan abin da ya shahi tarihi shi wato sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne rawaito wannan hadisin yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an uqatila an-nasi hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wato an umirce ni shi Annabi yake wadi in yaƙi mutane har sai sun shaida cewa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle cewa Annabi Muhammad ma'aikin Allah ne wa yuqimu salata sannan kuma su tsaida salla wa yu'tu zakata sannan kuma su bada zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wato idan suka aikata wannan to sun zamanto sun kubuta da dukiyarsu da jininsu daga gare ni sai dai da wani haƙi na musulunci sannan wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala sannan kuma sakamakon su ko kuma hisabun su yana kan Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama rawah al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kenan wannan hadisi shine yake cewa umirtu an uqatila an-nas wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umurce ni in yaki mutane waye umurce annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah Allah ya umurce shi ya yaki mutane saboda idan annabi yace umirtu mun san waye yake umarta shi Allah ne tunda la yantaqanil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan kuma idan sahabi ne kuma yace umirna shi kuma waye ya umurce su annabi sallallahu alaihi wasallam kina wannan yana daga cikin saboda hadisi yana zawwa da umirna bi kaza aw nuhina an hane mu da yin kaza ko kuma an umurce mu da yin kaza idan sahabbai sun hadi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya umurce su ko kuma ya hana su annabi yace an umurce shi da yaki mutane ya yaki mutane akan yaki cewa har sai sun zamanto sun sheda cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato wannan kalma ce wanda tun a baya mun huce da ita can cikin hadisi na biyu da kuma hadisi na uku ma kalmar shahada cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda kalma ce mun san irin girman ta irin ita kadai wanda muka bada tarihi cewa wani ya zamanto ya zo da zunubi da komi da komi sai aka samu wannan kalmar kawai yake da shahada wannan da ita ta samu Allah subhanahu wataala ya sanya shi aljanna da kuma ita ce kalma ta tauhidi shi yasa ai kafirai suka ki imani muka ce inda ya zamanto cewa kawai ka ce la ilaha illallah ne shikenan abarka ai da mushrikai sun hodi a sun san me suke hodi in suka ce haka nan saboda su karan kansu shi yasa idan muka duba cikin qawaidul arba'a Muhammad bin Abdurrahman karshe yake cewa can ka'ida ta hudu irin yanda shirka mushrikan da suka zamanto su ne a haf min mushrikai ne yanzu saboda mine mushrikan da sun san cewa akwai Allah in suka shiga tsanani suka shiga tsanani duka wani lada da banat da wani duk Allah su duka gehe suke mai dashi sun san babu mai iya cece su sai Allah subhanahu wataala to amma mu kuma yanzu muka duba da cikin tsananin da cikin dadin zaka ga mutum la ilaha illallah zaka gani mutum kai ka gode ma Allah wani malami yake cewa baka gane girman tauhidi sai ka cika sai ka shiga cikin shari'a wato kana cikin tsanani kana cikin tsanani nan ne kai sai tauhidin kai ke hutawa to amma wannan tauhidin da kake da idan ya zamanto kuma baka gama shi ba cewa tauhidul ibada da tauhidin asma'ullahi wa sifat ya zamanto ka gama su tuka bai ya zamanto waye zamanto ya cece ka shi kai inda haka ne ai su kafurai wancan sun san Allah Allah ne sun san shi shi kare kuma wannan kadai bai ishe su ba sai sun yi zamanto sun kadai tashi akan bauta yannan koda kai ku a duniya ka kadai ka zamanto kana bautawa Allah subhanahu wataala misali amma aka same ka da yin wata shirka kenan sai zamanto aikin ka aiki ne na banza wanda ka duba ka gani mutum zai zo yayi tuntube misali dan karami kai sai mutum yayi tuntube idan ake da shi salima ce mi zakariya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wasu wa wallahi diyawa zaka gani a cikin wanda kuke rayuwa da su zakaji yayi tuntube yace ya shehu ko shehu in yas ko kuma wani abu makamancin haka to ka duba ka gani abin da sai dai kawai Allah subhanahu wataala ya kiyaye ya Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar da mu akan tauhidi kenan kalma ce wadda a tun hadisin wancan mun yi magana kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan na farko su zamanto sun sheda cewa lalle babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle cewa annabi muhammad ma'aikin Allah ne idan mutum ya sheda wannan kenan ya huta daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yaka sannan kuma mine wa yuqimus sala su tsaida sallah wato tsaida sallah kullun ana tsaida sallah ana tsaida sallah ya ne ne tsaida sallah yin sallai ko kuma ya ne tsaida sallah tayyib tsaida sallah ya zamanto ita sallah kai ta nawar ko ya zamanto kana yin ta kan lokaci sannan nabi ya zamanto kana yin ta akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan idan kin yi samu wannan da yiwu Allah subhanahu wataala zaka zamanto ka tsaida sallaka wato kana yin ta a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yanda yake sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka gani ina sallah to mu bumu gaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma mun karanta yanda yazo mana cewa yana yin sallah kenan sai mu dauka mu yi sallah kamar yanda muka gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa yu'tu zakka sannan kuma su tsaye su ba da zakka wanda zakka wannan mahallin shahid na wayu'tu zakka yana daga cikin sababin wurudin wannan hadisin sababin Abdullahi dan Umar ya bada wannan hadisin wanda ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu an dora Abubakar khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib sai aka samu daga cikin larabawa wasu suka yi ridda me yake ta ridda suka fita daga musulunci suka zo suka ce a su ba su bada zakka a zakka dama ai annabi ake ba to yanzu annabi ya mutu to ba za su bada zakka ba kai sai Abubakar ne ya dashi sai ya kulla kamarar yakin su ya kulla kamarar yakin wa'annan wanda suka bada zakka Umar dan Khattab yazo yana munaza'i yazo yana cewa dan me yasa zai yaki mutane musulmi ne ga sunan yace to wallahi shi sai yayi yaki mutanen da suka zo suka farrada tsakanin sallah da zakka suka raba tsakanin sallah da zakka idan muka duba cikin alqur'ani duk inda sallah ta zo za ta gani me yake zawa bayan ta zakka to mutun yace ya zai bada zai sallah amma ba ya bada ba zakka to ka gani ai wannan muka koma can hadisin mu na arkanul islam yana daga cikin bai ba imani kenan da rukuni guda na musulunci wanda zai zama doya tabbatar da shi a cikin musulunci Abubakar yace wallahi sai ya yake su saboda Umar ya zo yana ta munaza ashi yana cewa a dan me yasa zai yake su Abubakar ya kawo musu wannan hadisin yake cewa umirtu annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an muqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa li haqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala shi sa Abubakar yake cewa wallahi da zasu zamanto sun hana a ce irin igiyar da ake ɗarmi raƙumi sun kasance suna bada shi na zakka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yanzu zasu zo su hana shi to da sai ya yake su akan wannan hanin abinda suka yi na bada zakka Umar dan Khattab sai ya ji Allah subhanahu wataala ya wanke mishi zuciya shi kawai ya fahimci maqsudin Abubakar da yace he ya yake su dan wannan yana daga cikin sababin hadisin wannan da yazo shi yasa nan ya kawo yace wa yu'tu zakata Abubakar ya istidlali da wannan kenan duk wanda zai kibada zakai zai yake shi shi yasa kenan ya yake wa'ancan wanda suka yi ridda suka wuce daga musulunci suka ce ba za su bada zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza fa'alu dhalika wato idan suka yi wannan suka yi mene suka sheda cewa lalle babu abin da ya cancanta a ba amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala sannan kuma annabi Muhammad ma'aikin Allah ne suka yi tsiye da sallah suka bada zakka to asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam to jinin su da dukiyar su sun kubuta daga gare ni bazan yake su ba sai dai da wani haƙƙi na musulunci menene na haƙƙi wani haƙƙi na musulunci shine kamar misalin abin da ya sha yake sa su idan mutun ya kashe a kashe shi kenan wannan haƙƙi ne na musulunci ka kashe rai da gangam kenan wannan in kashe ne a kashe ka in kuma abin da ya shahi khata ne kenan wannan shine zaka yi diyya sannan kuma da diyya da kuma kafara wanda ita ce ma iyawaitawa da kuma ko kuma azumi ko kuma iyawtawa da azumi kenan su ne abin da ya shahi kenan mutum idan ya zamanto haƙƙin na musulunci muka ce shine ya zamanto wannan misali ya kisa su ko kuma haƙƙi na musulunci ya zamanto hana zakkan nan da suka yi tunda zakka menene dukiya ce ta haƙƙi na musulunci musulunci ne shar'anta cewa a bada ta saboda abwal ne wanda ake amsa daga wajen masu kuɗi wanda idan ya cika hauli ya kai wani lokaci wanda za su huddo zakka sai a raba ma wasu fuqara wanda can cikin suratul tauba Allah subhanahu wataala ya zana wanda ake bawa su kenan wannan duk mutum musulmi idan ya zamanto wannan haƙƙin na musulunci ya wannan in haƙƙin musulunci ya kubuta daga kin bada haƙƙin musulunci yana bada haƙƙin musulunci kenan zai zamanto jinin shi da dukiyar shi ya zamanto amna ya zamanto ya samu kubuta daga su ba za a yake shi ba akan wannan amma idan ya zamanto kuma yana rike haƙƙi na musulunci to dole ne wali da amr shugaba na musulunci ya zamanto ya sa dole ne ya kawo wannan hakkin na musulunci ya bada shi ko kuma a yaki mutum kamar yanda Abubakar yarda Allah ta tabbata a gare shi yayi shine yace wa hisabuhum ala Allah ta'ala sannan kuma hisabun su wato cewa wannan sun yi shahada a duniya cewa sun shaida babu an amma bata da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadur Rasulullah to hisabun su ya zaman to tabbacin abinda za a sani hakikanin sun shaida ne ko ba su shaida bane yana wajen Allah subhanahu wataala tunda Allah ne ya sani shine ya san abinda yake cikin zakatan bayi ko da ka zo ka bada kai ka shaidawa a baki kina abinda yake cikin zuciya Allah subhanahu wataala shine ya sani shi yasa wannan sahabi wanda ɗaya daga cikin an shiga gazuwa ɗaya daga cikin sahabbai wani ya tsiro yana la ilaha illallah ya sare mu shi kai annabi ya tada hankali na cewa mutun yana cewa la ilaha illallah ka kashe shi sai da wannan sahabin yayi tamannin da ma shi yau ne fa ya zo ya musulun da ma da ma yau ne ya musulun da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ayi tuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoro ne shi yasa ya tsiro yake wannan yace ka bude zuciya shiga gani idan wannan yake nuna mana Allah subhanahu wataala shi kadai ya san abin da ke cikin zikatan bayi sannan kuma duk wanda ya zamanto ya bayyana mana wannan abu da yake ciki to zamu yi hukunci da zahirin abin da ya bayyana amma batini wa batini sai Allah subhanahu wataala ya san shi yasa ai muna hukai suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba da an gani ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani muna hukini wani da wani da wani da wani wanda annabi sai ya gani ma cikin sahabbai Huzaifa ko sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam to aida ba su sabai ba su sani ba kawai ana tare da mutane musulmai ne musulmai ne amma daga cikin batini shi suna da munafiki daman shi nifaqi menene tarihin shi shine ka bayyana musulunci ka boye kafirci ka bayyana musulunci ka boye kafirci shine abinda ake ce ma munafiki wanda sai Allah subhanahu wataala ya sani shi yasa Allah subhanahu wataala kuma ya tanada musu azaba mai radadi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa innal munafiqina fi dharkil asfal minan nar suna can su can karkashin inda wuta take ba inda dan wannan inda take can suke su Allah subhanahu wataala ya kare mu da abin da ya shafi munafiki kenan wannan shine karshen hadisin wannan hadisi na 8 wanda kuma wannan kissa da ta Abubakar idan Allah ya tabbata gare shi akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi zakka wanda kuma muna gani Umar dan Khattab shi ma yana daga cikin manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam alhaji yazo yana munaza'a Abubakar wannan yake nuna mana kenan cewa ba sharadi bane mutum ya zamanto babba ne ko kuma matsayi babba gare shi ko kuma malami ne babba ya zamanto shi ya san komai a'a yana yiwa wani abu ya goye mishi yana yiwa wani abu ya kasa fahimta shi da Allah wani zai tunatar da shi shi yasa kenan wannan munasaba ce zaman to kare zaman to kai kana taqlilin cewa kai sai abinda malam wani yace shi ne zaka dauke shi kai aike shi a'a ilimi ba haka nan ba yake ya zaman to kai kullun ina gaskiya take zaka bi ina ne dalili yake ina ne inda dalili ya tabbata ingantacce wanda ya zaman to zuciya ka zaman to ta yi sanyi da wannan dalilin ka ya tabbata to zaman to shi zaka dauka a ba wani malam wani bane yace kan kaza a ce a to malam wani ai malam wani yace kaza tana yi wa shi malamin da kake cewa yace kaza abun ya dan shige mishi tunda kowa yana iya shige ma wani abu matsala ya karama ka gani wanda bai kai ka ba ya fahimce ta kenan wannan yana nuna mana cewa ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan ta shige ma wani ka same ta a wajen wani kina wannan kana iya ka dauka kai aiki kuma kana iya ka samu hanyar da zaka fijirin ma da wannan malamin wannan idan har akwai wata hanya munasiba wanda kuma ta dace ka sanar da shi kenan idan ya sani kenan sai ya dauka idan bai sani ba kuma kenan sai ka kawo mishi abin da zai dauka ya bincika in haka ne tabbata ya inganta kenan sai ya zamanto yayi aiki da shi abin da zan mu dauka kenan a cikin wannan hadisin daga ciki akwai cewa hisabi yana kan cikin ayyukan Allah ayyuka wanda a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai yi hisabi sannan kuma zan mu dauki cewa kamar yadda muka ce duk wanda ya bayyana musulunci to wannan al'amarin shi ya koma ga Allah subhanahu wataala ina abin da yake kan shi shine musulunci ya bayyana mana mu abin da yake zahiri zan mu dauka da kuma irin matsayin sallah da zakka har aka gama su da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala kulli hal kenan karshen wannan hadisi kuma lokacin ya ne da hadisi na tara haske ya shiga hadisi na tara lokacin naga ya gabato sosai hadisi daga alhadisu tasi'i barko da dan fara shi kenan dan Allah subhanahu wataala ya ba mu lokaci sai mu yi dasa malam yace an abi huraira abdurrahman bin sahar radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasaratu kasaratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim haka ne gare ku kasaratu su'ali ko kasaratu masa'ili kasaratu masa'ili a wannan nusha ta yinke da kasaratu su'ali duka dai lafazin guda ne ruwaya ce ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim hadisi da Abi Huraira yarda Allah daga Abi Huraira Abi Huraira shine Abdurrahman dan Sakhar yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma nahaitukum an fujtanihu wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abinda na hane ku daga shi to wato ku nisance shi abinda dai na hane ku to ku nisance shi wa ma amartukum bihi shi kuma abinda na umurce ku da shi fa atu minhu mastata'tum ku zo da shi iya gurgurar iyawako fa innama kusan da cewa ahlakal ladina aw ahlaka man kana qablakum wani gari kwana ahlakal ladina min qablikum wato kusan da cewa abinda ya halaka wa'anda suka zo gabaninku kasaratu masailihim aw kasaratu su'alihim wato yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma sabawarsu da annabawansu da aka aiko musu wato wannan hadisi na Abi Huraira kissa shi shine lokacin a haji ne wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana huduba yace ya ayyuhan nas ya ku mutane qadfaradallahu alaikumul hajj fa hujju wato Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku haji ku yi haji sai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tashi yace a fi kulli anin ya rasulullah a kullu amin ya rasulullah fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kyale ya kara cewa a kullu amin ya rasulullah a kowace shekara dai mun zo mun yi haji inda umarni ne na annabi yace ya ku ayi mutane Allah ya farlanta muku haji fa hujju ku yi haji sai tambaya annabi a kullu amin a kowace shekara wato Allah ya farlanta mana mun yi haji a kowace shekara idan ya zamanto kenan an farlanta haji a kowace shekara in kowace shekara mutum ya gai annabi ya kare ya kara kwadi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kare ya kara kwadi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kare sai annabi ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi law qultu na'am da na ce eh la wajabat la ta wajab wato kowace shekara wajibi ne mutum ya je ya haji wala mastata'tum annabi yace kuma ba za ku iya ba kuma ba za ku iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ma taraktu ce ku barni da abinda na barku ku barni da abinda na barku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innama ahlaka man kana qablakum bi kasrat su'ali aw fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masa'ili kusan da cewa wanda suka zo gabanin ku abinda ya halaka su shine yawan tambayoyinsu wanda yawan tambayoyi ya waru kuma ba irin wannan ba wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sassabawa inda suke ma annabawansu da sabanni da suke yi akan annabawansu fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum annabi yace fa idan na umurce ku da wani abu to ku zo da shi gwalgwadan iyawar ku wa idza nahaytukum an shay'in fad'uhu idan kuma na hane ku akan wani abu to ku bar shi annabi yace an hana a'ala kakkace a arabi ne aka hana ko kuma wani bangare ko kuma ana iya gaza annabi yace ayi to kai gurgudan iyawar ka shi ma saboda shi addini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gurgurin iyawarka, gurgurin yanda kake haka Allah subhanahu wataala bai dora maka ba kaje kai fauka taqa yanda baka iya. Wannan shine sababin hadisin da yazo kenan a haji ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudu ba da ya ga imam zani sai aka bayyana wannan hadisin mana yi kuma na fajrani bu wa ma amartukum bi fa tu'minu masfaqatun fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasrat masailihim ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wanda kuma a zamanin Annabi da yawa an samu irin sahabbai su suna ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina babana, baban shi ya wuce, ce babanka yana wuta da babanka da babana suna wuta. Wani ya zo ya ce ma Annabi waye ubana, daman ashe shi ba dan baban shi bane, ya ce mai kiwo wani shi ne baban. To kaga ai abu ya rikici, shi yana tunanin wani ne uban shi kenan. Yanzu me ya zama su arman na samu? Annabi ya bata ris ya hau mimbar ya ce ku yi ta tambaya. Umar da ya ga Annabi ya bata ris ya zo yake cewa tubna ila Allah wa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun tuba ya Allah, mun tuba ya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam ya sauko. Saboda tambayar nan da suke mana da komai ka tambaya nan sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza, Annabi kaza da kaza, je ka waje kaza yana nan, Annabi kaza, dukkan tambayoyin ka san sahabbai da kuma akwai irin wanda sun zo daga daji, wanda kuma an san wannan yan mutanen daji wanda dama ne suka zo daga nesa su ringa kira Annabi ya Muhammad. Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, amma su daga nesa, amma da wannan sahabbai suna jin dadin zawar su. Saboda su sahabbai sun kasance suna jin gaunin Annabi sallallahu alaihi wasallam, su bisu su matsa mishi su mishi wasu tambayoyi. To amma in ba kauye yazo, jira suke ba kauye yazo yayi tambaya, saboda shi ba gidaje ne. In yazo daga nesa, wani yazo ya ce ma Annabi wani hadisi daga nesa, yazo ya Muhammad ha Annabi ma. To Annabi sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya bashi hikima, da yanda ka zo mishi haka yake zo maka, in ka zo mishi da lutufi zo maka da lutufi, ai halumma zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida mishi. To yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka wannan yana daga cikin irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da sabban shi. Saboda shi an turo shi ne ya karantar da ku, an turo shi ne rahim ne, wa kana bil mu'minina rahima Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana wannan duka an ya zamanto kuma can irin yas'alunaka yas'alunaka da suka zo cikin alqur'ani, har suka je suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Suna tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi rai. Allah ya ce qul ar-ruhu min amri rabbi, wato abin da ya shafi rai yana daga al'amarin ubangiji. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, abin da aka ba ku nan ilimi ba ce wani abu ne dan kana. Kenan nan abin da zan mu dauka mana haitu kuma anhu fajtanibu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da na hana ku to ku nisance shi. Wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu, abin da kuma na umurce ku to ku zo da shi gwalgwada iyawarka. Kai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza, to ka zo da shi gwalgwadan yanda zaka iya. Ba ana ne gwalgwadan yanda zaka iya kai kasala ba akan yin abu, dan saboda akwai yin kasala, akwai kuma kai ka zo da kai da niyyar kasa da ka da karin ka kana so kai abin ne. To amma bakka iyawa, kinin sai kai iya gwargwadan yanda zaka iya. Allah subhanahu wataala kuma ya san niyyar ka, ya san daidai abin da zaka iya. Kinin duk wani abu na da'a da Allah subhanahu wataala yace ayi, kinin mutun zai yi ne hasaba istida'atihi, kinin zai yi gwargwadan yanda zai iya. Amma abin da aka hana kuma kawai a hana, abinda aka hana kawai an hana ya zamanto kawai ka nisanta da shi, ka zamanto ka kubuta daga wannan abinda aka hana. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, kusan da cewa mutanen da suka gabata gabaninku abinda ya halaka su shine kasarat masailihim, wato yawan tambayoyin da suke yi, wa istilafuhum, da kuma sabawansu da akan annabawansu da suke sassaba musu. Wato wannan ƙarshen hadisin da yake nan, amma akwai sauran bayani wanda insha Allah a sati na gaba ko kuma bayan hutu. Ala kulli hal, da yanda zuruf suka kama, in an samu dama sati na gaba kenan insha Allah muna iya ayi, in kuma ba samu ba dama kenan sai dai zuwa yau da kwambe nan da wani sati uku ko kuma. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiki, kuma abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya. kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.